The voice of the voice.
It's your boy MBS.
Highway, we are tight, police Johnny Baba. Highway, muna kuka, muna ihu, babu hutu highway. Boss, gari os, we the back. Bamusan in the zamu, but please God katemaka. Please God katemaka. Easy, easy, taba easy, nine cheesy. Look at me, look at what. We too much, we are all. Rabba kai neighborhood. I freeze the magana, bakina kamar banana. Gaza ika mar alewa, wada kubi sike way me wow. Enough, that's not taji land life. We are holding never breaking zero mind. Thousand boys live in days unknown. Shadow for the shepherd, he is standing over hand. Bobbing, beating, 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 beating. The sauki babu sauki da muna fada da aljanu fa masu kai mu rana. Murya kadai muke da shi babu tun ashana. Babu bindiga bare su yi tunanin zamu dauki fansa ku yi hanzari ku gane duniyar ga yau amma goban ka gawa. Why you lie me I'm looking to wawa yantsumu babu shi ana kashe babu shi suna sayar da ran mu ne fa don kudi 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 kawai su ake kira da adali adali yayi rauni tunda burin su ne mu mu zamo haddari mu sari baba har da babar baba dan su ba mu yaryari. Please God ka temaka. Please God ka temaka. Highway, we are tight, police Johnny Baba. Highway, muna kuka muna ihu babu hutu highway. Boss gari os, we the back. Ba mu san inda zamu ba. Please God ka temaka. Please God ka temaka.
Please ka cece mu Allah ka temake mu. Squat me bala'i we a hozil babu hutu muna kuka muna iku. Please ka temake mu dan kai ne ka kaki soka jini hanta jikin mu. To ga magare ka Allah ka bi mana kadin mu. Ka sa hita su gagara yanda da su gane mu. Duk yanda suka tsaro mu bunta ta koma kansu. I'm a killer, boss, babban yaro. Some people call me Tauraro. I'm a hero, no butero. Anybody call me hero. You know me, I'm like a horror. Haters na basa a zero. Sin ji karo babu tsoro. Har kana I say da faro. In na gama to ku karo. Wala ganci zana karo. Domin na basa a zero. Suna a zero. Suna a zero. Baba na ce a zero. Okay. Suna a zero. Okay. Suna a zero. I'm best looking me, I'm a killer boss. You know the better, no blight. And be a swimmer, always be guy. Okay,
always be guy.
We killing bitch and no be shy. Baba, we peeling no blight. No blight.
Oh.
Highway, we are tight, police Johnny Baba. Highway, muna kuka, muna ihu, babu hutu highway. Boss, gari os, we the back. Bamusan in the zamu, but please God ka temaka. Please God ka temaka. The voice of the voice, it red that can notice. We are tight, police Johnny, they are looking. We were killing, no help it. We are born, mesa, ne bakwa kishi. Muna kuka, muna nishi, yara kulum sina ishi.
Ishi,
no food, no water. We need shelter, by you da ability. Kwa babu, ni security, kwa basaru. Ramu yaza moka, martaru. Zero kawai alai babu dama babu dama babu. Please God ka temaka.
Highway, I got my nigga gateway. MBS da basho kwa labo my nigga power. I wanna be thinking munchu ubanshi anyway. Everywhere anyway.